الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لك لا ند لك والملك لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك ما عام أو ما طار فيه أو سلك ما كان من إنس وجن أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك وأشهد أن نبينا وإمامنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا من لدنه عليما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا عليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبواءكم مساكن طيبات تحية من تبواها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجدد مع الله قوديا ميكوا ميكومي ميد يسو يا يند يسو إند يسو ديبامو إيكم حدوا دا إنقوا ما ستارم البركة ya ba mu ikon haduwa da fuskoki wanda muke fatan Allah ya hada mu cikin aljannar firdausi tare da waɗannan fuskoki masu albarka muna fatan da waɗanda suka halarci majalisi da waɗanda sauti yake kai ma da waɗanda suke da niyyar su zo ba su zo ba muna fatan Allah ya amfane mu cikin abin da zamu faɗa Allah muna tawassuli da wannan zama Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk sharrin da ke cikin wannan wata Allah ga kare mu alkhairan da ke cikin wannan wata Allah muna roƙonka Allah ka hada mu da wannan alkhairai Allah ya muna jagora ɗan uwa akwai abin da ya hada mu wannan wuri shine abin da ya shahi tafsirul qur'an al-azim tafsirin qur'ani mai girma tafsirin qur'ani mai girma kuma in aka ce za a fassara tafsirin al-qur'ani to tafsiri babban magana ce saboda ibn al-qayyim al-jawzi yana cewa mutum wanda yake yana fassara qur'ani kamar tafinta ne na Allah kamar yana yi ma Allah tarjuma ne Allah ya yi magana da larabci shi kuma da yaren da yake so ya fassara sai ya ce ga abinda Allah yake nufi misali Allah ya magana da larabci ya ce bismillahir rahmanir rahim sai in zo in fassara ma mutane wanda suke nagarin kaura in ce abinda Allah ke nufi da wannan magana da yace ga wanda bai shin larabci sai in fassara mai in ce abinda Allah ya ce shine ce da suna Allah mai rahama mai shankai kenan tafinta ne na Allah in fada ma mutane abinda Allah ke son ya isar musu da shi na sako wannan shine abinda ake ce ma tafsiri in ji ibn al-qayyim yake cewa kenan duk mutumin da zai yi tafsiri to ya tabbatar da cewa wanda yake ma tarjuma ya halarto da girman wanda yake ma tarjuma ko kai ne aka ce yanzu shugaban kasa ne kake ma tarjuma wallahi al-masalul a'la ina ganin cewa idan zaka faɗi magana zaka yi dikka kai kokari ka yi yadda zaka yi kaga cewa ka isar da sakon abin da shi yake so ya ce baka kara ba baka rage ba sakon da yake so ya isar shi zaka isar wallahi al-masalul a'la kenan tafsirin alqur'ani mai girma abu ne wanda yake mai wahalar gaske kuma abu ne wanda yake yana bukatuwa da bada lokaci mai yawa duba da haka akwai lokaci da dama kama yadda aka sani ana tafsir sosai na alqur'ani mai girma cikin garin Kwanni kuma akwai malamai masu tafsir to zaka ga cewa akwai duk kowane ilimi yana da qawaid yana da abinda ake gina shi da shi ko gida ne yana da qawaid inda ake gina dole baka zo aka gina gida dole sai kana da kare sannan kuma in gana da kare ba ginin da ka gada ma kawai zaka zo kawai ka dora ba ko ka nemo kowa ma ya gina ma dole akwai wasu mutane wanda zaka ce a baka shawarwari sannan kuma ya ne ake gina gida sannan da duka wani abubuwan da gida yake bukata dole sai ka yi wannan sannan gida zai zama gida to haka tafsiri na alqur'ani da kuma sauran ilimin mukka tafsirin alqur'ani yana daga cikin abin da yake komi wahala saboda shine wanda yake bukatuwa da komi duk abin da kuka ga ana karanta na larabci abin da ya shahi nahwu abin da ya shahi sarf abin da ya shahi balagha abin da ya shahi fiqhu abin da ya shahi sira abin da ya shahi aqida abin da ya shafi komi na larabci to tafsirin alqur'ani mai girma ya tattaro shi kenan dole tafsirin alqur'ani abu ne wanda yake yana bukatuwa da duk wannan abubuwa kenan idan ka jahilci ɗaya daga cikin su akwai wuya ka iya isar da sakon da ake so ka isar zaka iya isar da sakon amma ba lalle ne ya isa irin yadda ake so ba kamar yadda mun sani zaka iya kaga wani yana abu misali zaka ga wani yana jan moto kowa yana iya ya tuka moto kowa yana iya tuka mota amma zaka ji an ce wani ya iya tuka mota kenan saboda me saboda yana bin ka'idodin da ake bi amma shi ma wanda ke tuka ba dan bai iya tuka ba ya iya tuka amma iyawa kwarewa sai wani da wani kenan ya kamata a ce tafsirin alqur'ani mu halarto da ma'anoni na alqur'ani mai girma kowane malami kamar yadda muka sani cikin malamai na tafsir na alqur'ani mai girma suna daga cikin abin da suke fara da shi na yin tafsirin shine mi shine su dora ma kansu wani manhaji misali ni zan iya in baka in ce idan nace kaza abu kaza nake nufi saboda kakka yi mu muna fahimta saboda kuma kakka koma kana cewa wai maganar da malami menene yake nufi an gane to wani malami zai iya ce ma kaza ko kuma ya ce ma idan ya faɗi magana yana iya maimaita wata irinta ko kuma idan ita magana ce ta sake maimaituwa to zai kyale ta to yanzu idan ka je gaba sai ka ce to ai malami ya kamata ya kawo wannan bai kata ba ya akai ko ba ta da alaka ne to da malami ya riga ya ga ma cewa ko da tana da alaka ba zai kata ba tunda ya kata can farko shi kuma wani sai ya ce ma a'a idan ni fadi magana gaba na sake haduwa da irinta to zan sake fadin irinta to kai ya ka irinta ka ce to ya akai an samu tukar rurani ko mi dama ya riga ya baka kawaidin shi an gane to wannan kenan to akwai tafsiri yana da qawaid wanda ya kamata a ce dukkan mutum wanda yake yana sauraron tafsiri ya san wa'annan qawaid ko wanda yake zai karantar da tafsiri ya san wannan qawaid wanda yake zai karantar da zai fassara alqur'ani yana daga cikin abinda ya kamata a ce wajibi ne mutum ya karantar da su ko ya san su musta'inina billahi insha Allah zamu shiga cikin abinda ya shafi qawaid na tafsiri kowane ilimi yana da qawaid amma insha Allah wannan qawaid zan akhara su zuwa gaba tare da atwar tarihiya litafsir da zan ka insha Allah kafin mu shiga tafsirin insha Allah suratul fatiha suratul fatiha kuma ila ma tayassara insha Allah cikin wannan wata mai albarka abinda muke roƙo ga Allah Allah ya sanya wannan aiki zamu yi ya zamo mun yi shi ne dan shi kawai muna roƙon Allah wannan aiki da zamu yi ya dora mana shi cikin mizaninmu muna roƙon Allah kada ya sanya mu mu yi aiki wanda zai kasance daga baya mai nadama da shi Allah ya yi mana shagora na'am malamai na tafsiri sun kakkasa abin da ya shafi tafsiri zuwa gida-gida akwai abin da ake ce ma at-tafsir bil ma'thur akwai abin da ake ce ma at-tafsir bil ra'i abin da ake ce ma at-tafsir bil ma'thur shine tafsirin da aka nakalto wani nassi gare shi misali a ce aya kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ta ya ce kaza sai a kawo maka an wane haka manzo Allah ya fassara ta an gane wannan sai a ce mai at-tafsir bil ma'thur sannan akwai at-tafsir bil ra'i tafsir bil ra'i shi kuma ya kasu kashi biyu tafsir bil ra'i al mahmud da tafsir bil ra'i al madhmum tafsiri wanda za a yi da ra'ayi to kuma mafi yawanci fil ghalib zahaga tafasir suna cike da wannan abin da ya shafi abubuwan da suke na ra'ayi ne wa in kana ra'ayi suka raba shi biyu akwai ra'ayi wanda yake ana gode mai lafiya launi in kai shi saboda kana da kayan aiki in kai shi ba matsala akwai kuma wani ra'ayi wanda baka da kayan aikin da zaka yi shi kuma baka da karina to idan kai shi nan ne za a samu matsala wajen fassara alqur'ani akwai littattafai da dama waɗanda aka buga abin da ya shafi na tafasir misali muqaddima ta Ibn Taymiya ya yi muqaddima na tafsiri abin da ya shafi ka'idodin da abin da mutum yake buƙatuwa da su kafin ya shiga wurin yin tafsiri tafsiri idan muka doka menene fassara shi abin da ake ce ma tafsir shine wasu kace taf'ilun min fasara taf'il shine abin da mizani ne na sarf sai a dora kowace kalma sai a dora ta misalan ya kace tafsir sai a ce taf'il misalan ya ce fassara sai a ce mifa'ala haka shine abin da yake taf'il wannan mizani ne kenan mizani su shine mifa'ala harfi guda uku fa'ala fa'un da ainun da lamun to kuma sai su dora kowane abu ya zama sama mizani misalan in an ce zahib mai zuwa kenan sai in za a dora shi sama mizani sai a ce mi fa'il haka shine abin da suke ce ma taf'ilun min fasara abinda ake ce ma al-fasr shine suka ce al-kashf wal bayan shine bude abu da kuma bayyana shi ya ga ce fastartu shay ay kashaftuhu wa bayyantuhu an gane in nace na fassara abu shine nayi bayani shi na bude shi wai sai suka ce a'a tafsirun taf'ilun min safara min as-safar as-safar abinda ake ce ma as-safar shine mi shine shi ma al-kashf wal bayan wal wuduh bude abu to in ka doka safara shi yasa ake cewa safaratil mar'atu an wajhiha mace ta bude huskarta shi yasa ake cewa as-safar ake ce mai mi bulaguro ana ce mai as-safar da larabci malamai suka ce menene hikima tace mabulaguro as-safar kuma ana nihin ba na budewa saboda bulaguro shi yake bude hakikanin mutum yanzu mutum madalan zaka samu to a cikin unguwar su nan idan yana nan ba zai iya wasu abubuwa ba in shi ba na kware ne ba ba zai iya nuna muku shi ba na kware ne ba amma idan yayi bulaguro ya je gwari sai kaga idan ka haɗu da shi kace wani kai da mutumin girki ne amma to can bai iya yi saboda akwai mutane to amma bulaguro shi zai nuna hakikanin shi mutumin girki ne ko ba mutumin girki ne ba shi yasa suke cewa ake ce ma mutum ake cewa as-safar budewa amma ibn juzai rahimahullah cikin littafin shuruhul ma'ani ya i'tirari cewa a'a babu wannan as-safar da fasar ma'ana su ba ɗaya ne ba wa in kana akwai ibn al-jinni yana ganin cewa akwai abinda shine farkon wanda yake ganin cewa akwai ishtiqaq na kalma a tsago kalma daga wani abu ya kasu kashi biyu ishtiqaq akbar da ishtiqaq asghar ishtiqaq akbar shine kama kalma za a iya nawwa'ata wurin cewa mi wurin ganin cewa tana da ma'anoni kuma ma'anar ta bada ma'ana guda misali muka dauki ma'anar masalan kalam al-kalam sai yace min al-kalima kalima kalama sai yace kana aika juya shi kace kalama ko lakama ko malaka ko lakama ko lamaka ko wani abu makamancin haka shine suke ce ma ishtiqaq al-akbar kenan shi kuma ishtiqaq asghar bakin kalam khalas bai da wani abu wata ma'ana sai su kuma ibn al-juzai al-kalbi rahimahullah yake to a babu wani ishtiqaq akbar sannan kuma fasara da safara ma'anai ne suna kusa kuma lafazin su yana kusa amma dai kowanne da ma'anar shi to idan muka doki tafsir wannan shine lughatan shine al-kashf wal bayan budewa da fasara shi yasa Allah ke cewa wama illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa ahsana tafsira yace wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira Allah yace ba za su zo ma da wani misali ba wani misalan banza da suke buga illa ji'naka bil haqqi ba sai je mun zo ma da abin da yake na gaskiya wa ahsana tafsira da kuma abin da yake shine mafi kyau na fasarawa shine tafsir amma sai suka ce to menene ake cewa tafsir istilahan abinda ake nufi da istilahan da lughatan suna da bambanci fil ghalib zaka ji duk abin da za a fassara ana ce ma ashay lughatan gaba kuma a ce ashay istilahan me ake nufi da wannan misali fil ghalib ana samu wannan cikin littafin fiqh sai a ce malaman lugha sun fassara kaza sai a ce malamin istilahi an fassara kaza abin da ake nufi shine in an ce lughatan wanda idan aka ga ma'ana waccan ma'ana bata zuwa cikin kai yanzu misali in muka duka da Hausa Bahaushe tana yiwa akwai kalma in yace kaza akwai abin da yake nufi amma kuma tana yiwa in aka yi istilahi ta wani wuri akwai ma'anar da za ta bada misali zaka samu cikin wurin mutane haka menene ake cewa kallon biri kowa duk Bahaushe da aka ce ma kai kalli biri ko mu je kallon biri kai ka san abin da ake nufi to cikin wasu mutane akwai wanda suka yi mai istilahin kallon biri in suka ce mu je kallon biri suna nufin su je su yi kashi kaga duk Bahaushe ai aka ce mai sai ka rasa gane abin da ake nufi to wannan shine istilahi wanda kai ba za ka iya ka gane ba dole sai masu wannan sun fassara ma in aka ce mai kallon biri abin da ake nufi da shi kaza to daga rannan shikenan ka gama ganewa don ya ce a je kallon biri waccan ma'anar ba za ta zo ma ba ga ma'anar da za ta zo ma to lughatan ai an ce fassara shine bayyana abu an gane to istilahan menene ake cewa at-tafsir istilahan malamai sun yi kai kawo wajen ganin menene za a ce ba at-tafsir istilahan amma ma'ana wadda take ta kusa ce shine istilahan ba zai hita daga ma'ana wadda take lughatan ba lughatan dole abinda ya zama lughatan to shi ma istilahan sai ya riko da wata ma'ana saboda kuma idan ma'ana ana son ta zama an yi fassara abu dole sai ya zama jami' mani duk ta'arifi kamar yadda malaman mantiki suke cewa ta'arifi dole sai ya zama jami'un mani'un ya tattaro dukkan komi kuma ya hana komi ya shiga an gane yanzu misali in muka duka akwai wanda suka fasara cewa tafsiri kama Abu Hayyan yana fasara cewa abinda ake cewa tafsiri shine iya karanta lafazi na alqur'ani da sanin ma'anonin shi kun ga daga nan sai mutum ya a malam wannan ba tafsiri ne ba iya karanta lafazi na alqur'ani bai shiga cikin tafsiri to amma abinda malamai suke cewa abinda ake cewa tafsiri shine mi shine sanin ma'anonin alqur'ani bayanin ma'anonin alqur'ani shine ake ce mami at-tafsir huwa ma'rifatu ma'ani kalamillah sanin kalmomi sanin ma'anonin maganar Allah mi Allah yake nufi da kaza mi Allah yake nufi kaza shine tafsiri mu sani cewa ilimi na tafsiri shine ilimin da yafi komai girma sannan Ar-Raghib Al-Asfahani yana cewa ilimin da yafi kowanne girma Ar-Raghib Al-Asfahani yana da kitab Al-Mufradat fi ma'ani Al-Qur'an wannan littafi gaskiya duk mutum wanda yake yana tafsirin Al-Qur'ani ko yana so ya san tafsirin Al-Qur'ani ko in kana insha Allah nan gaba za mu fadi wasu littattafai daga cikin littattafan tafsiri saboda tafsiri zaka ga kowanne da janib inda yafi maida ma hankali Al-Qur'ani mai girma littafi ne wanda yake ya hadu kowanne ulum kowanne ilimi zaka ga akwai malamin da in kana son abun da ya shafi a yi ma magana na fiqhu ayan nan mi take nufi arwalla menene ake so a bada zakka menene ake so kaza to zaka ce sai ka samu wani littafi shi zai ma bayani wannan idan zaka samu cewa kai kana son ka kula da abun da ya shafi larabci ne da abun da ya shafi ina ne aka tsago wannan kalma da ma'anoninta akwai wani littafi dole sai ka koma wurin shi to littattafan suna da yawa da dama insha Allah nan zuwa gaba zamu ambaci wasu tafsir domin duk wani dalibi na ilimi wanda yake so ya je wurin wasu littattafai wani abu wanda ya mai iskal to kai tsaye ka san wurin da zaka taya ai shi yasa malamai ba wai kace sun karanto komai ne ba a idan yana so ya isa zuwa wani kai mai tambaya zuwa ga matsala ta fiqhu kuma yana so ya koma zuwa ga wani malamai zai je ce wani wurin wani zan same ta kuma da yaje sai ya same ta saboda mi ya riga ya san cewa wani shi yake magana kan kaza to ko tafsiri in mu yanzu za ka ga bil ghalib za ka ga cewa haka ne akwai wani mutum za ka ga idan zai yi tafsir zai mai da hankali ne zuwa ga larabci yace kalman nan an tsago ta kaza kalman nan an tsago ta kaza yayi ta wannan shine tafsirin shi yahirin jaya kasan shi wani kuma za ka samu cewa abin da hirin jaya kan shi shine hada qur'ani da qur'ani aya kaza can tace kaza aya kaza nan tace kaza aya kaza nan tace kaza aya kaza nan tace kaza wannan shine abin da za ka ga wani ya mai da hankali kan shi to kamar yadda muke da Hausa ma haka ne muna kowa akwai inda ya mai da hankali to haka da Larabci ma kowa akwai inda yafi mai da hankali insha Allah abinda ya shafi abinda ya shafi tafsir bil ma'thur tafsiri da ko kuma mu fara da afdalu turuq at-tafsir hanya mafificiya wadda yafi a fassara qur'ani da qur'ani da ita idan muna so mu fassara al-qur'ani inji Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa mafi hanya wadda tafi wajen a fassara qur'ani shine tafsirul qur'an bil qur'an a fassara qur'ani da qur'ani shine tafsir suke cewa an tariqul wahid wannan ya kasu kashi kashi akwai wanda an sallama mai tafsirin qur'ani da qur'ani an sallama mai akwai wanda tafsirin qur'ani da qur'ani amma ba a sallama mishi ba akwai wanda ba a sallama mishi ba kuma zai fassara qur'ani ne da qur'ani amma ba a sallama mishi ba saboda barna yake tafsirin qur'ani da qur'ani ya kasu kashi biyu akwai wanda zaka ga yana daya kawai kai tsaye kamar yadda Allah ya tawa was-sama'i wat-tariq sai Allah ya ce wama adraka matar sai ce mi an-najm al-thaqib خلاص baka bukatuwa da wani abu Allah ya ce was-sama'i wat-tariq naran tsira sama wat-tariq at-tariq kaga idan ka zo wajen malaman lugha za su fassara ya ce at-tariq wanda yake zuwa da dare wanda yake kwankwasawa da dare to amma nan abin da ake nufi shine annajin tauraro sai mu malam ya ƙara zuwa da kai gaba dole suna da alaka dan mi ake wanda yake kwankwasa da dana ce mai at-tariq dan mi kuma ake ce mai tauraro at-tariq saboda mi saboda wannan tauraron yana zuwa mi da dare yana zuwa da dare sai ya ce wa ma adraka mat-tariq Allah ya ce me ya sanar da kai abin da ake ce mai at-tariq wannan tauraro خلاص sai kamar kace wallahi ban gane mene ne at-tariq sai Allah ya ce an-najm as-saqib tauraro wanda yake mai haske خلاص baka bukatuwa da wani malami sai ya ce ba abin da yake ce ma at-tariq shine kaza shine kaza shine kaza خلاص Allah ya fassara shi yasa Allah yake cewa al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah sai ce mi yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth baka bukatuwa da sai an ce ba abin da yake ce ma al-qari'ah shine kaza shine kaza shine kaza ka ce a banyar rawa kaza sai Allah ya ce yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth shi yasa Allah yake cewa wa ma adraka ma hiya sai Allah ya ce mi narun hamiya narun خلاص Allah ya riga fassara wa narun hamiya wannan shine suke ce ma tafsirul qur'an da qur'an al-muttasil wanda yake yana hadi kamar yadda Allah ya cikin jayayya annabi Musa da shi da fir'aun da yake cewa qala fir'aunu wa ma rabbul alamin sai ya ce mi qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin خلاص ya fassara wa rabbul alamin kene yanzu in ka je wurin fasara al-alamin cikin alhamdulillahi rabbil alamin in ka zo alhamdulillahi rabbil alamin خلاص ka san yadda zaka fasara shi kana da aya Allah ya ce rabbus samawati wal ardi ma bainahuma kana خلاص kana da wannan fasara to akwai kuma tafsirin qur'ani da qur'ani wanda yake ba hada ba wanda yake ba hada ba kamar yadda Allah yake cewa idinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciwa hanya wanda kai ni'ima akan su alladina an'amta alaihim wanda kai ni'ima ga su to kana aika tambaya alladina an'amta alaihim su wani Allah kai ni'ima akan su to sai Allah ya fassara ma shi cikin suratul nisa Allah ke cewa man yuti illah war rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin hasuna ulaika rafiqa خلاص Allah ya fassara ma Allah ya ce duk wanda yema Allah da'a yema manzo Allah da'a Allah ya ce to yana tare da wa'anda Allah ya ni'ima akan su kenan ta Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim hanya wanda kai ni'ima akan su sai Allah ya ce alladina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin shikenan خلاص Allah ya fassara ma wannan abinda ake cewa tafsirul qur'an bil qur'an sannan kuma akwai tafsirul qur'an bil qur'an abinda ya shafi wanda yake mazmumi ne ba a yarda da shi ba yanzu in muka doka wani sai ya fassara qur'an da qur'an kuma baka yarda da shi ba yake cewa nan in muka doka yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ahli sunna gabaɗaya sun yi imani an ce waja'a rabbuka duk wata sifa da Allah ya jingina yace kaza ne to abin da yake nufi haka yake nufi خلاص baka bukatuwa ka ce a'a Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza Allah ya ce yana da hannu ka ce a'a abin da Allah ke nufi hannu nan kudura wane ne sai ko sai ai ta samun sabani shi yasa wani yake cewa in bid'a abin da zai sa su ka gano cewa suna cikin shakka yanzu da Allah ke manzo Allah ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijin mu yana saukowa sai in bid'a suke son su kore wannan sai suka ce qudratullah qudrar ikon Allah ne ke saukowa sai suka ce a'a ba ikon Allah su ma so suke su yi kwana sai suka ce a'a rahama Allah sai suka ce a'a ba rahama Allah ba ikon Allah sai su yi ta samun sabani amma da suna ba خلاص yace ubangiji yana saukowa manzo Allah yace yana saukowa خلاص ba ruwanka da sai ka je yayi kaza yayi kaza abinda suke so shine mi suna so su tsame daga cikin su misalta Allah da wani su misalta Allah da mutum suna so kar su yi tashbihin Allah da mutum to amma Ibn Uthaymeen yake cewa kafin su guje ma wannan tashbihi sai da suka yi tashbihi yanzu da aka ce hannayen ubangiji Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim sai da ya ce kai hannun Allah to sai ya hango cewa kamar hannun mutum ake ne sai ya gusa yace ba yana hannun mutum ba amma da a ce baka yi tunanin cewa hannu ake ne ba kana sai ka ce hannu to Allah yake cewa waja'a rabbuka ubangijinka ya zo wal malaku da mala'iku saffan saffa da mala'iku sahu sahu sai wani yace abinda yake cewa waja'a rabbuka ja'a amru rabbika aka ce ina dalilin ka yace Allah yace fa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru rabbika Allah ya tilamma da amrun rabbik lokacin da al'amarin ubangiji ya zo kaga ya fasara lalle aja amrun rabbik ubangiji al'amarin ubangiji ya zo amma shi Allah ke nufi nan ba shi Allah ke nufi ibn mujahid rahimahullah ya fasara wata aya yake cewa mi yake cewa summa sabila yassara yace sannan hanya Allah ya hore ta wace sabil ce sai yace sabilul khair wa sabilish shar hanya ta alkhairi da hanya ta sharri ibn jarir at-tabari rahimahullah yace a ayan nan abinda take nufi summa sabila yassara sannan Allah ya hore mai hanya hutuwa daga cikin mahaifiyar shi shi ibn wannan mujahid yayi ya buga misali ya kawo aya Allah yana cewa inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura shakiran yani tariqatul khair wa imma kafura tariqatul shar ko dai hanya ta alkhairi ita ce mi hanya wadda take ta alkhairi ko kuma hanya wadda take ta sharri haka ya buga misali inna hadainahu as-sabila lalle mun shiryar da shi hanya imma shakiran wa imma kafura sai mujahid ya fasara ta sai ibn jarir at-tabari yake cewa a'a abinda ayan nan take nufi thumma sabila yassara sannan muka hure mai hanya ta hutuwa daga cikin mahaifiyar shi saboda ni kaga mujahid ya kawo aya yayi istidlali da aya amma istidlali nan daidai ne ba daidai ne ba saboda idan muka dogi dole shi qur'ani ma'anar shi kana dubin siyaq lihaq da lihaq da abinda yake zuwa da abinda nan yake nan gaba idan kana son kowane magana idan kana son ka fahimci abinda ma'anarta take nufi sai ka dubi wata magana ake nufi shi yasa zaka ga wani mutum ko da cikin mutane wanda ya cika yin kuskure ba a hutu ba a kai wanda da ya isko magana sai ya kada bakin shi da ya isko magana sai ya kada bakin shi yace a bari in raba muku garrama kaza sai ga tana yiwa ma wanda yake so ya goya ma baya ba haka yake nufi ba sai ce a ba haka nake nufi ba to sai ibn jarir tabari yake cewa idan aka dubi sai ga Allah ya ce qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu Allah ya ce qutilal insanu an tsine ma kafiri mutum wanda yake kafiri ma akfarahu wa kai shi tsananin kafirci min ayi shay'in khalaq wai wanda ke wannan ta'addanjin yana girman kai min ayi shay'in khalaqahu dan me aka halice shi Allah ya ce min nutfatin daga digon mani aka yi shi min nutfatin khalaqahu faqaddarahu sanna Allah ya kaddara shi Allah ya kaddara shi nan malamai suna da tafsir da suke yi Allah ya kaddara shi ya zamo Allah ya bashi iko aqaddarahu ai aqaddarahu kama inji Allah ya bashi iko ma ya ita ya bali ma har ba ya zo yanzu yana fadin wannan thumma sabila yassarahu sannan kuma Allah ya hore mishi hanya ta fita kenan kun ga in muka dubi sai ga sun masabila sarau tunda Allah ya ce qutil insan ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma sabila sara خلاص baka bukata ga ce sun masabila sannan sabil Allah hore mai hanya ta alkhairi ko hanya ta sharri sabila abinda ake nufi shine daga cikin cikin mafiyar shi Allah ya hore mai hanya wadda zai bi sannan kuma akwai tafsir na alqur'ani da qur'ani da abinda yake abin da yake da sunna wannan shine hanya ta farko tafsirin da yake kowanne shine tafsirin alqur'ani da qur'ani hanya ta biyu shine tafsirin alqur'ani da sunna wa in kana tawantan tafsirin alqur'ani an tariqil wahyi shima yazo a sunna kamar yadda sahabbai Allah ya saukar da aya yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun Allah yace alladhina atainahum alladhina aamanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin wanda suka yi imani basu takuda imanin su da zalunci ba ulaika lahum al-amn wanda suke da aminci wa hum muhtadun sune shiryayyu to sai sahabbai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sauko da wata aya ta yi mana nauyi wane ne cikin mu wanda bai zalunci kanshi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba irin zaluncin da kuka je kai shi ba shi ake nufi ba baku je Allah yana cewa ba Allah baku je Allah yana cewa ba tabakin Luqman ya bunayya ta tushrik billahi inna shirka
lazumun azim lazumun azim Allah yana cewa lalle shirka shine zalunci mai girma abinda ake ce ma zalunci a sanin mutane shine ka dauki wani abu ka dora wanda ba wani wurin shi ba wane ne bai zalunci kan shi ba wane ne bai dauki wani abu ya sa cikin wani abu wanda ba wurin shi ba to shine ake ce ma zalunci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wancan zalunci ne kuke nufi ba shi ake nufi ba ga abin da ake nufi kenan sai aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani da alqur'ani sai kuma abin da ya shafi fassara alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana ta cikin sahabban shi sai ya zana musu wani zane haka da ya zana musu sane sai yi kuma yan zanuka gefe-gefen wannan zane sai yake cewa wannan ita ce hanyar Allah wannan yan zane-zanen da kuke gani su ne yan ɗari ƙoƙi kawai ne ɗan ɗari ka ce an ce ɗari ƙoƙi ina abin da na shari yan ɗari ƙoƙi yan hanyoyi su ne wasu yan hanyoyi wa'anda sai a hankali wa'anda hanyoyin da kowace hanya in dai ka kauce ma hanya guda ta ƙwarai to za ka ga cewa akwai wannan hanya ba akwai ba ma ta kai ka hanya ce ta zuwa aljanna in ka bi ta ba ta kai ka idan muka duka Allah ya zero wasu abubuwa wa'anda ayar nan tana nan irin ta tamu wuce cikin suratu al-isra Allah ya ce qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a alla tushriku bihi shay'a qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harama Allahu illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون malamai suka ce ayoyin sun yi zalikum wasakum bi su uku na farko zalikum wasakum bi la'allakum ta'qilun na biyu zalikum wasakum bi la'allakum tadhakkarun na uku zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun dan me aka fara kaddama la'allakum ta'qilun la'allakum tadhakkarun la'allakum tattaqun tunda aya ta gaba zai yi to zalikum wasakum la'allakum ta'qilun ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وان ايو سنه غدا uku malume suka ce Allah ya ce zalikum wasakum bil annakum taqilun saboda abun na farko da ake son mutun yayi ya hankalta mutun ka hankalta cikin komi ba irin yadda falsafa suke cewa ba abu na farko da ake so kai wajen falsafa kai shakka shi kuma wannan kafirci ne ina en premier malam ke premier kake ko en premier wannan kafirci ne wanda suke dora abun nan a ce ka kafirci sannan idan ka ga abun nan ka da a'a abu na farko da ake ka hankalta kai hankali sannan kuma mi zalikum wasakum la'allakum tadhakkarun sannan kai tunani sannan ka wa'aztu sannan abu na uku zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun sannan kuma ka ji tsoron Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wannan zane sai yace wannan yan zalunuka sune mi sune asubul kowace hanya akwai shedan da ke kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye yana fassara abin da yake cikin alqur'ani yace wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta da take meke fattabi'u ku bi hanyar nan wala tattabi'u subula kadda ku bi an hanyoyi kowa aka ce ma an hanyoyi in ba baka gane ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ba su ya ce ma ga hanya nan ga ta Allah wannan duk wanda take gefen ta to ita ce wanda take cikin banna yanzu kamar yadda muke cikin wannan zamani wanda fitintunu sun yi yawa cikin radio shekarar jiya na ji wani mutum yana abin da yana halatta shan taba cikin radio nan cikin kwanni zaka ga na ga kuma shi nafsu mutumin yana halatta waka cewa waka ta halatta amma sai ya bada kwalliya wata waka ta halatta waka wadda take ta begen annabi yace waka ta su dan kwairo dan wane ne su suka haramta amma waka wadda take abin nan irin ana yaban annabi wannan ta halatta subhanallah kenan su dan kwairo in suka ambaci Allah ta halatta ya kamata mu kuma yadda Allah idan mutum bai karatun Qur'ani bai fahimta karatun Qur'ani sai ta bankaura sai ya zama mutum wanda yana ta soki burutsu cikin abin da yake karatun Al-Qur'ani Allah me yake ce mai huda wala talbisul haqa bil batil wala talbisu kadda ku hada ƙarya da gaskiya menene ƙarya da gaskiya kaga ana ambaton Allah mu zo misali nan cikin lokacin mu dan mi ne Allah ke ba mu kissa duk wata kissa da aka baka dan kawai ka ji dadi ne ka ce kissan nan ta yi dadi kamar cassette dan ka dauki ibra ne abinda Allah ya hana su ya hana ka ita shari'a wanda suke gabanin mu shari'ar mu ce mutukar ba a samu wani abu da yazo ya hana ba shi yasa Allah ke cewa ni fa bi hudahu muqtadi kuma malamai akwai latifa abinda ake ce malata'if shine wani abu wanda yake mai dadi cikin kalma cikin magana mutum ne wata karin magana wanda zaka ji dadin ta wanda idan ka mai da hankalinka zaka ga abu ne wanda yake mai kyau to wannan aya akwai latifa Allah da ya ambato annaba sai ace ni fa bi hudahu muqtadi da shari'ar su kuyi koyi da shari'ar su ha kenan abinda Allah ke bada sako cewa ni ba da annabawan za mu yi koyi ba da shari'ar su za mu yi koyi koda annabi ba wai kawai ana so a ce kai koyi da mutum ba a'a da shari'ar shi ake cewa kai koyi in ya kauce sai ya kauce annabawa ba wanda yake yana saban Allah kowane annabi sai dai yayi khilaful aula kamar ga abin da ya dace yi amma sai yayi khilafin shi mu doki annabi nuhu mu doka yayi mu mutanen shi addu'a kafin lokaci kenan kamata a ce ya jira bai wannan addu'ar ba amma in ma yayi addu'a ai Allah ya ce mai ba wanda zai imani la yu'minu min qablika illa man amana ba wanda zai imani cikin mutanen ka ɗan kaɗan kawai za su imani kai khalas tunda an ce ma ba su imani sai kai addu'a to amma khilaful aula ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi subhanallah Allah yake cewa mu afa Allahu anka lima adinta lahum kamar kai ne duk duniya ba wanda yake da mulaqafa wurin ayin khitab ishi a yi mai magana mai taushi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya zarge shi sai da ya gafarta mai kafin Allah ya ce ai kamata a ce wani kai kaza amma dai yanzu an yafe ma amma a ce kai wani an yafe maka duk abin da kai an yafe maka kaza da kai kuma ni a ce dan mi kai kaza haka Allah ya ce mi afa Allahu anka lima adinta lahu an gafarta maka Allah ya ce lima adinta lahu dan mi kai musu kai ba su izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo sai yi ni sai yabba wasu munafiki da suka zo kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yi sai ya ce musu ku je an ba ku izini to sai Allah ya ce mi a'a kamata yayi har ya bayyana cewa wane ne ke ƙarya wane ne shi da gaske yake yana da uzuri an gane kenan manzo Allah ya mi khilaful aula to shine wannan khitab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake mai shi yasa Allah tan cikin surat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى سالتي كلا انها تذكره cikin wannan suratu abasa kissata kadan shine ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum ya zo miki yana tare da mutane wanda suke shugabanni ne na Quraishawa kuma kafirai ne a Makka yazo yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai manzo Allah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai to mu bari mu shi da mutum wanda yake kana fira da wasu mutane sai wani mutum wanda ka fara fira da shi sai wani yazo wane ya cancanta ka ci gaba da fira da shi wanda kana fira da shi ke ka cancanta ka ci gaba da fira da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi sannan kuma idan muka duka tun farko abinda ake cewa abas shine mi gince huska yana cutar da makafu bai maganin ka to shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mai wata mummuna magana sai gince mai huska abinda shi bai yi ba zai gano ba sannan juyawa makafu ba zai cutar da shi sannan abu na gaba mutum wanda yake shi kadai da guda shi yafi cancanta a ci gaba da magana da shi ko kuma wanda suke jama'a yanzu sannan kuma abu na gaba mutane wanda yake yanzu kai ne musulmi ana cewa yanzu kana da lokaci misalin kana gidanka ga wani musulmi ne ga wani kafiri ne to waye fi cancanta wannan musulmi yana son ya dan tambaye kamar abin da yake addini ne shi kuma ga wani kafiri kana son ka dan shigar da shi kuma mota ta shiga ta ta yadda ya zakai sai ka ci gaba da musulmi musulmi da kai sai ka nemi malaman kwalle ni bare in dan tsaya in samu wannan lada sai ka tsaya kai mutu shine abin da yake sannan kuma mutum wanda yake idan shi musulmi ne asalin musulmi ne da kuma wanda shi idan yan musulunta zai jawo wasu mutane da yawa wafi cancanta a kira to shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duba da duk wa'annan masale sai ya juya ma makahu baya sai Allah ya ce mi goma da zika la Allahu yazakka wa yadhakkaru fa tanfa'u zikra amma man istaghna fa anta anhu taraha wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tal Allah ya ce mi kalla innaha tadhkira innaha tadhkira wannan dan tunatarwa ne saboda mu subhanallah Allah duk abin da ya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga ibnu umma maktum sai ya ce mi ma dalla da wanda Allah marhaban maraba da wanda Allah ya zarge ni da shi maraba da wanda Allah ya zarge ni da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabawa Allah yana yi musu abin da yake mulatafa wurin zargi to idan muka duka shi yasa Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce da shirye su koyi Allah ya ce fa bihim uqtadu ba kina abun da yake duk abun da yake an ba mu kissa ne ba abun da ake isar muna da sako sai mu je mu yi koyi Allah ya ce mi wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun Allah ya ce mai huda kada ku takuɗa ƙarya da gaskiya fa taktumul haqqo sai ku boye abun da yake gaskiya ne kuma duk ƙarya idan ta takuli da gaskiya to za ta boye ta ne shi yasa ɗan uwa akwai babbar hasara wannan zamani da muke ciki ahlus sunna ya zamana cewa ba su kula da abin da yake sunna ne abin da yake wajibi ne kansu ya zama ahlus sunna ba kamar ya zama karazube shi da kanshi sai ka ji yana tuna baya yana cewa da muna kaza mun fahimta da sauransu to ban san ne yanzu menene ya fahimta ba yabbarin wancan abin da yake wanda sunna ne sai kaga ahlus sunna yana wani abu wanda abin yana iya ya kai shi ga kafirci shine izgibi mutum wanda yake yana da tamassuk da sunna sai ya maida shi mai mutashaddid abin da ake cewa tamassuk shine riko da sunna abin da ake cewa tashaddud shine riko da abin da yake ba sunna ba shine tashaddud yanzu in muka ce wani akwai tashaddudi gare shi akwai kakkahewa gare shi abin da ake cewa kakkahewa shine mi shine kana abin da Allah bai saka ba kaga mutum ya zo ya karu ka'in da na'in yana abin da Allah bai sa shi ba Allah bai ce ai ba amma ya kahi ya ce sai yayi shi kuma mutamassik shine wanda ya rike abin da Annabi ya ce ai sai ka zo kana ta izgil ne to ana da Allah ka dan sassauko wannan ka sunnan nan ga ba ruwanka sunna ce kai wani kai tsanani gare ka sunna ce tsanani sunna ba ta taba zama tsanani kenan dole sai mun gyara kuma sai mun san cewa ga abinda Allah yake nufi maksudi da halittar mu zama muna mai da hankali wurin karatu abinda babban karatu shine ni na aqida shine na aqida sanin Allah amma ka zo kana ta karatu abin da ya za a yi in yi arwallah ya za kuma yanzu kun san akwai wata aqida tana yiwa ku ba lalle ne kun santa ba zaka ga misali an hada wani mutum wanda yake na nesa irin wanda bai da da'awa ta sunna bai da ruhi na sunna da wanda yake na sai a hada su sai a ce ni ana so a hada kan al'umma a'a ba haka ake hada kai ba Allah ya ce wa atasimu bi ni haba wannan ba ta ma bukatu da fasara Allah ya ce ku yi riko da ni da igiya Allah ba ta yiwa in ce kai wannan kana zagin sahabbai taho musulmi ne kai zo mu zauna kai wannan ka ce baka yarda hadisin manzo Allah ba zo mu zauna kai wannan ka ce abin nan duk wanda bai maulidi bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo mu zauna tunda dai mun yarda duka mun yarda Allah guda zo mu zauna a'a ba haka Allah ce to Allah sai ya ce eh saboda duk ku zo mu hade saboda Allah ya ce wa atasimu bi haula ku yi riko da igiya Allah yomin da igiya Allah la ilaha illallah ce igiya Allah ana so abin da ake cewa al-aqidatul wala wal bara idan aqida ta hada ku to da kowa zaka da sai a ce mutun ya bar baban shi ya bar wane ne saboda akida amma yanzu ban san zaka ga cewa a ka san mutane sai ana sassauta musu ana tattauna musu kana sassauta musu kana zuwa wuta ya kamata a ce mutun in zai sassauta zaka yi ba sama abin da ya shafi akida ba duk abin da yake akida ne an taba akidarka to ba kai ba wanda ya taba wannan akidar taka shine abin da mutun dole zai kudurta cikin zuciyar shi amma idan ya zama da cewa ka zama mutasahil ka zama mai sakaci sama akidarka to zaka samu cewa mutun ne kai ne rauni kullun kullun shi yasa can annabi ibrahim wanda ya fi kowa karantar da tauhidi wa in ka dukkan annabawa da'awar su guda ce ita ce mi karantar da tauhidi amma annabi ibrahim shine wanda ya bar gidansa saboda tauhidi yawan sai ka zo ka ce kai ni ban yi barin gidan bari in dan sassauta shikenan an je ba a san ina sallah wuri kaza to bari na bari ba a kaza a'a duk abinda Allah ne ya ce ka dubi girma Allah ka kaddama shi akan wani mutum wanda kake ganin kana samun wata maslaha gare shi za mu samu mutane da dama suna sassaukowa zuwa ga abin da ya shafi maslahar su su kyara maslahar Allah shi yasa mutane suke ta wahala saboda ni saboda kai da kanka ka san yanzu mutum wanda yake yana riko da sunna sosai duk inda ka ganshi kaga sunna duk wani al'amarin shi sunna ne gaskiya ne za ka wallahi kai da kanka tsoron shi kake za ka ga koda wani abu ake sai ya ce to ku bari ma gashi na yazo saboda duk wanda yake da sunna shi ko a ma'aikata za ka ga mutum wanda yake yana riko da sunna shi ba dai ne don da bai riko da sunna shi ba kenan ya kamata mu zamo muna da aqidatul wala wal bara a gaskiya ta gaskiya kashin gaskiya ahlus sunna sai an dawo da aqidatul wala wal bara kakkace a mu zo abinda muke mu zo mu yi riko da abin nan ni ba mu san rigima ba mu san rabuwar kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya da gaskiya ba su taba zama daya to dan me Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan idan kuka yi tsoron Allah zai sanya muku mararrabi ka san wasu mutane suna da ce wallahi ni ban gane ba ana tabalo da ni a buga nan wane ya ce ba yarda da hadisi ba wane ya ce ya yarda da abin nan da hadisi wane ya ce dole sai a maulidi wane ya kawo ni na kasa gano ya baka gano gaskiya zauna ba baka zuwa makaranta to ga abin da kake ka gano tsakanin ƙarya da gaskiya shine Allah ya ce mi tsoron Allah kuma wasu mutane da gangan ne ma suke kin gano gaskiya da gangan ne to mutum ne wani ya zo ya ce ma abu kaza haramun ne yanzu misali mu ɗauki misali na kusa wanda kowa zai gane kowa yana ganewa mu ɗauki maulidi sai wani zo ne ce ma maulidi bai dace a yi shi ba a addinance addini bai yarda da maulidi ba sai ka tambaye ni saboda me sai ni ce ma saboda abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala sannan lokacin manzo Allah bai yi ba lokacin shi ba yi ba na baka dalili manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala kana son aya nitti ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku wanda kuka yi imani kada ku shiga gaban Allah da manzon shi sai Allah bai ce kada ku shiga gaban su cikin kaza a'a yace kada ku shiga gaban su kaza ana nan kada ka shiga gaban manzo Allah ana tahiya ba haka Allah ke nufi ba kada ka shiga gaban Allah ana tahiya abinda Allah ke cewa kada ku shiga gaban Allah da manzon shi wurin aiki kowane aiki kai tsaye sai manzo Allah yayi shi yasa malamai na usuli suke kamar wannan abin da muke karantawa akwai usul da ake dora yanzu in muka dauki usul na ibada sai ke cewa al-asl fil ibada at-tawakkuf والاصل في العادات الاباحه يو سي مو دوكي wannan kaida mu ta dora al-aslu fil ibada at-tawakkul asali na ibada in dai abu ibada ne dole sai kai tsaye ka daga hannu in an ce ka sauke an ce duk abin da kake kai shine ibada amma abin da shi al-ada can kai tayi an gane yanzu ba ka zuwa ka ce min maulidi ba haramun ne ka dalili dan zaka tambaye da kai dai da kace ibada kai za ka min dalili shi yasa wata ran wani mutum yana bukatuwa da shi zai koyi fozan kishon sai ya yi fozan kishon saboda bai da ilimi sai ka ce a kaza ba tukamin dalili kai da ka ce ibada ne kai za ka dalili yanzu matsalar in nace ma naman abin da ya halatta naman alade ya halatta to sai ka ce ni sai ka ce ka dalili sai inji Allah ya ce khalaqalakum ma fil ardi jami'an to yanzu kai da zaka haramta sai ka bin dalili sai ka haramta sai ka ce ni Allah ya ce wa lahmal khinzir Allah haramta nan kaga sai ce to eh na wai Allah amma ni can na dauki aya wanda take amince ta ce komi Allah ya halatta duk abin da yake ban kasa gare ku amma sai ka ce a'a haramun ne sai in ce to tunda kace haramun ne kai zaka kare ni sai kuma ka kawo dalili cikin Qur'ani sai in ce to ya haramun ne wannan shine al'asar to yanzu sai ni zo ni kama wannan aya ni ce ma wannan maulidi sai shi kuma wani mutum ya zo ya ce ma a'a maulidin nan ya dace a yi shi ce saboda kaga ai tuna da manzon Allah ka shi sai shekara fa tuna da manzon Allah ne kuma in ka lura akwai abin da ake ce ma abin na anniversary ya kamata to yahudawa suke manzon su suke ma annabi balemu ai mu ya kamata mu in ba in ka lura kaza yawa to yanzu wani yana sauraron mu mun yi wannan magana wai sai ya ce shi ya kasa gano gaskiya kaza ka gano gaskiya dibo wani aya da kawo dibo shi abin da ya kawo ya kamata ho yace kuma ka ce ka gane ka kasa gano yaushe zaka gano gaskiya ya kamata a ce gaskiya kana wani ya ce Allah ya ce annabi ya ce kuma ya fassara irin in fassara ba sai ka ce a ba haka ne fassarar ba amma fassara haka ne to dan mi ba zaka yi ba sai ka ce a abin da shi ra'ayin shi kawo ni aya ne kawo kuma kai kuma kai zama da ka ce wallahi baka gano gaskiya ba cikin wannan to sai zaka gano gaskiya duba abin da ke hana ka gano gaskiya sai rashin tsoron Allah ka in dai kai tsoron Allah ka san wannan ra'ayinka ni kuma mi nika ni na kawo abin da yake aya ne ni ban ka ra'ayina ba to abin da ya shafi tafsiri yana da qawaid kenan mutumin da ya fassara tafsiri aya da ra'ayin shi wanda yake zallan ra'ayin shi ne sai mu ce an maida mishi ina ganin akwai abubuwa wanda ya kamata mu gani na abin da ya shafi tafsiri atwaru tafsir da kuma kashe-kashen tafsir da kuma makarantoci na tafsir saboda tafsir yana da makarantun ne sannan kuma ya kamata mu san waye shi ne aka fara yin tafsiri sannan kuma yana buƙatuwa da mu san cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani saboda malamai sun kaska shi ko suka ce manzo Allah ya fassara alqur'ani duka ayyace saboda manzo Allah ya ce abin da anzana ilayka dhikra litubayyana linnas dan ka bayyana mutane kenan in kace manzo Allah bai bayyana ba kenan akwai manzo Allah abinda ya boye idan kace ya bayyana duka shi kuma dole in mun kace ya bayyana duka sai mu ce to dan mi ne tafsir suka yi girma خلاص مسيمو وداتو da abin da manzo Allah ya fassara kenan wannan maskila insha Allah gobe idan Allah ya kai mu da rai tana cika abin da zamu tattauna mu halale ta insha Allah kuma mu gano menene ake nufi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun sabkan maka da azzikir shine alqur'ani saboda kai mu mutane bayani da kuma makarantun da wanda suke na tafsir makarantar da Ibn Abbas da Ibn Mas'ud da Ubay bin Ka'ab insha Allah da tafsirin su da kuma farkon wanda ya fara rubuta tafsiri sannan kuma lokacin manzo Allah an yi tafsiri kuma ba a yi tafsiri ba wannan insha Allah gobe idan Allah ya kai mu na rai zamu ganki abinda muka fada zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya